Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Kamalu Abdullahi Usman Maibiti, babban limamin masallacin Jami'a Sheikh Ali Al-Khawwas dake Maiduguri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Godiya ta tabbata ga Allah da ya nuna mana wannan rana, kuma yanzu muka kammala sallar Juma'a wanda muka gabatar da khutba akan mika wa Allah sha'ani da kuma yi wa Allah kuka akan hali da muka tsinci kawunan mu a ciki a wannan rayuwa da muke ciki. Al'umma ba su da mafita illa komawa ga Allah da mika wa Allah tafukan su. Lalle Allah yana sauraron jama'a a san da suka roƙe shi suka mai kuka zai yaye musu, wanda mun ja hankalin al'umma wajen dagewa da yin addu'a da mika lamari ga Ubangiji. Wannan khutba ta mu mun mata kafafuwa da fadin Ubangiji subhanahu wataala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Allah yace ai idan bayina suka tambaye ka ya rasulullah suna roƙo gare ni, to ka fada musu ina kusa da su kuma ina amsa roƙon wanda duk yake kukansa gare ni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana lalle Ubangiji subhanahu wataala mai girma ne, kuma abin girmamawa ne, yana kuma jin kunyar bawa ya daga mai hannu ya roke shi ya kyale hannun ta koma ba tare da yayi mai alkhairin da ya roke shi ba. Haka wannan kutuba ta mu tana jan hankalin al'umma da lalle mu koma wa Allah, mu zage dantse wajen tuba ga Ubangiji. Ubangiji yana cewa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrayan wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah yace lalle ku tuba ga Ubangiji subhanahu wataala, shine mai karbar tuban ku, kuma wannan tuban da zaku shi zai sa ya bude muku taska arzikin sa ta sama sama ta zuba, ku samu alkhairi ayyan itaciya su fito abinci wa dace al'umma. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wataala yace me naira 10 maimai da ita naira 20, me naira 20 da da mai ta koma dubu, sannan me da daya in bashi uku. Wannan duk yana cikin natijar tuba ga Ubangiji subhanahu wataala. Haka wannan kutuba ta mu ta kunshi kira ga al'umma lalle su tuba ga Ubangiji, tuba kuma wanda yake na har abada, in an yi shi babu rujui a cikin sa. Sannan mun dage wa Ubangiji subhanahu wataala da yi mai kuka da roƙarsa a cikin waɗannan lokuta, wanda ma'aiki ya lissafa mana su, shine lokacin yin sahur, lokacin buɗe baki, tsakanin kiran sallar limi, kiran sallah da iqama, tsakanin zaman liman akan minbari in ya miƙe yayi khutba ta farko, zaman da zai na tsakiya a wannan lokaci, lokacin zubar ruwan sama, lokacin da aka fita yaki saboda ɗaukar kalmar Ubangiji, asulusul akili na dare. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi Allah yana amsa addu'a wanda duk ya roƙe shi. Sannan a halin yin sujada in aka duka wa Allah, ba lokacin da bawa yake kusa da Allah ɗin idan ya duka goshin sa, yafi koyoshi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a qawu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akhsaru ad-du'a. Annabi yace yawancin bayi sun fi kusa ga Allah ba lokacin da bawa yake kusa da Allah, irin lokacin da ya duka goshin sa, da aka ku dage da addu'a. Sannan da tsakanin sallar azhar da al'asar, musamman a ranar Laraba, sannan da lokaci da aka sami samun tashin hankali ga musulmai suka shiga wata damuwa, da kuma lokacin da matafiye ya tafiya, da lokacin da mutum ba shi da lafiya, waɗannan su ne lokuta ba'adinsu da Annabi lissafa, wanda in muka dage wa Allah da yin kuka a cikinsu, shi kuma Allah yana shirye da ya biya mana bukata. Ubangiji Allah ka karɓi ibadunmu, Allah ka ba mu zaman lafiya, Ubangiji Allah ka sa arziki mai yalwaci a tsakiyar al'umma, Allah ka jefi kafirci da kaskanci dan alfarmar sayyidina Rasulullah, ka dauka kalmar musulunci inda duk musulmai suke, Allah ka hade kawunan su. Kasar mu Nigeria Allah ka bata zama lafiya, ka kwantar da hankulan mu, garin mu Kano Allah ka yi masa albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.